نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته godiya gaba daya su tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya kaddarta haduwar mu cikin wannan masallaci namu a wannan gari namu da dakace mun hadu don ci gaba da lakcoci da muka fara dangane da sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a yau 14 ga watan hijiran Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da shekara 1435 a jiya mun yi bayani dangane da Abu Sufyan bin Harb. A yau insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu yi magana game da ɗansa wato Muawiyatu bin Abi Sufyan. Sunansa dai shine kamar yadda kaji Muawiyatu dan Abu Sufyan. Shi kuma Abu Sufyan dan Sakhar dan Harb, shi kuma Harbu dan Umayya, shi Umayya dan Abdushamsi, shi Abdushamsi dan Manafi al-Qurashi al-Umam. Wannan mun gabatar da bayanin shi fadi a jiya dangane da shi Abu Sufyan. A yau kuma da izinin Allah subhanahu wataala za mu ƙara yin bayani ne game da shi Muawiya. Ana kiran Muawiya Amirul Mu'minin, an yi masa alkunya a ce Abu Abdullah ko Abu Abdurrahman. Ana masa kirari a ce Khalun Nabi sallallahu alaihi wa Khalun Mu'minin. Ƙanwarsa Ummu Habiba ta zama ita uwar mummune ce, to yi wanta zai zanto shi kuma baban mummune ke. Shi yasa ake masa kirari a ce Khalul Mu'minin. An haife shi kafin Allah madaukakin sarki ya aiko Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da shekara 5. Wasu malamai kuma suka ce an haife shi ne kafin Allah ya aiko Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da shekara 7. Wasu kuma suka ce an haife shi kafin Allah madaukakin sarki ya aiko Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da shekara 13. To amma zancen farko shi ya fi shahara na cewa an haife shi ne kafin Allah madaukakin sarki ya aiko Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da shekara 5. Sunan mahaifiyarsa Hindu ƴar Utuba ƴar Rabi'a bin Utuba, shi kuma Utuba ɗan Rabi'a, shi kuma Rabi'a ɗan Abdushamsi.